ga zuhri ko na barakallahu fikum bismillahir rahmanir rahim sai zuhri ko harful jim darasi na uku jazakumullahu khaira harful jim tu'alij bi tatabbub kull da'in wa laysa lida'i dhanbika min ilaji sawa siwa tadarrun siwa tadarra ila ar-rahman mahdha biniyati khaifin wa yaqinin raji wa tuli tahajjudin bitla bi afwin bi laylin mudhlimin wa sittr dajin astaghfirullah ani dan bir kuma da shiyo shukran to alijibi tatabbubi kullu da'in dawa'ul junhi iqadus siraji ilajul garfa ma'lumun bifauti akani ko bikutin walaysa lida'i dhanbika min ilaji siwa tadarra ila ar-rahman mahdin wa itharis sawabi ala al-kharaji wa imhadil ibadati kulla hinin biniyati khaifin wa yaqini rajin wa tuli tahajjudin bitla bi afwin wa tartili tilawati fid diyaji ya kabir ko to malai yake cewa to aliji bi tatabbubi kulla da'in to aliji kana kokarin magance kulla da'in dukkan cuta bi tatabbubi da magani dawa'ul junhi iqadus siraji menene ma'anin junhi junhi layl ko madalla dawa'ul junhi maganin duhun dare kaga kaman na akwai mudafun ni da ishari dawa'u zulmatil junhi yawa duk an maganin duhun dare iqadus siraji ai shine kunna bitilla na auqada yuqidu iqadan to ga kunna bitilla za ce auqid ala saka dalili auqid shine ku kunna asiraj bitilla ko ilajul garfa ma'lumun bi qutin me ma'ana algarf ilajul garf kaga watan wai wannan shimfida fa yake sanye maka wannan shimfida yake yi ilajul gaz maganin yunwa ma'lumin ai wannan sananne ne bi kotin yakan kasance ne da mene da abinci food stuff kot kenan walaysa lida'i dhanbika min ilaji to ka sani walaysa min ilajin babu wani magani wannan min din za ila ci litokid babu wani magani fa lida'i dhanbika ga cutan zulban nan naka siwa tadarrun face kaskantar da kai da zaka yi ilal rahmani zuwa ga Allah mai rahama mahdin tsantsa mana babu maganin zulban nan naka siwa mahdi tadarrun face tsantsan kaskantar da kai ga Allah mahd tsantsan da abin nan tsantsa na as-sukun al-mahdha san sukuni ba haka ne ko shukran wa isari sawabi sawabi ne wa isari sawabi da fifita neman lada watan aikata alheri da zaka nemi lada alal kharaji fiye da haraji da zaka sama kudi dan kudi da zaka sama wa imhadil ibadatu da kuma tsantsantar da ibada watan yin ibada tsantsa kun gane al-ibadatu al-mahdha wannan mai babu dabta sifa ne lamusufa duka haka yi haka macen tadarrun mahdin din nan na'am wa imhadil ibadati kullu hinin da tsantsantar da ibada ga Allah a kodon lokaci biniyati khaifin da niyya irin ta mai tsoro wa yaqinin da kuma cikakken yaqini Allah ya kace karba maka kuma zai baka lada rajin kuma da kana mimini kauna patan sam lada da Allah rajin ismin fa'il ne mene raja yarju rajin qada yaqdi qadin sa'a yas'a sa'in to kamar haka jazakumullahu khaira wa tul tahajjudin wannan fuddin maganin zunuban ka ne fa yawa ai watatawulita tahajjudin da tsawaita tahajjudi sallan dare bitilabi afwin da kuma neman gafara watartili tilawa da kuma jerin tilawan qur'ani yin karatun alqur'ani kullun ba tsayawa fiddayaji a cikin dufai jamin duhu ko jamin dajiya shatibiya ya kawai sawadad duja hatta tafarraka wanjala jazakumullahu khaira wa takfirus sujudi bila riya'in bilailin muzdimin wa sitru dajin wa izharun nadamati kull waqtin wa faydid dam'i min dhikril mafaji alayka bi raf'i sawtika bil buka'i ala ma kunta fihi min wujaji da allaka an takuna gadan hadiya wa taskal hawda yawman biz zujaji Allahu akbar har ma an ga hango maka kofin Allahu akbar Allah ka azanta mu da shadaka tabkin manzo sallallahu alaihi wasallam watanju min munaqashatil lihisabi bibulgati faizin wasururin naji to babu maganin zunubanka sai mene sai abin da ya kawo mana a baya har yazo wata kasirin sujudi da yawa ta sujuda ga Allah wato ne wata nafila ba min da dakil juzima irajid kull yawa ya kawo sujuda ina nufin sallar gabaki da bilari yayin ba tare da riya ba kuma fa bilailin muzlimin wannan ba wanda tana da manan fi ai fi lailin muzlimin tahajjud din nan zaka yi shi ne cikin dare mai duhu wasitri wasitru da kuma sitara irin na duhu ba daji ismul fa'il din mene taja yayi duhu ko duk tai taukidi ne yake yi wato cikin dare mai duhu mai sitara wanda ke mai duhuntarwa wai zaharin nadamati na daga cikin maganin zunubanka da bayyanan da nadama kullu lokacin akwai da lokaci wa faydud dam'i da kwararar da hawaye min zikirin mafaji saboda tunanin mene mafaji me abke Allah saka da alheri mutuwa kenan Allah guri uku karare fada la ta'tikum illa baghta kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kai Allah gafarta mana Allah kyauta ta karkin mu ya Allah wa izharin nadamati kullu waqtin mun yi nan ko alayka bi raf'i sautika ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana tartilin mene in tu'adhibuhum fa innakum ibadika wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim ya kwana yana tilawan wannan ayar sayyidatuna aisha ma ta kwana tana tilawar famanallahu alaina o kana azabus samu ga tabi'ainan ma to Allah ya ba mu iko mu mami alayka bi raf'i sautika kai ka lazimci diga sautin ka bil buka'i da kuka kana mene kana neman gafaran Allah alama kunta fihi saboda bisa ga abinda kake cikin saboda abinda kake cikin sa mini wujaji na karkata domin duk wanda ya karkata sunubi ai ya karkace daga hanyar nasiha Allah ka shiritar da mu to ina maka wannan nasiha ne fa la'allaka tare da fatan kai an takuna hadiyan gadan gobe ka zanto mai rabo daga haza yahza had hadiyi mai rabo ko yau ka zanto mai ribanta da mene da rahmar Allah ko aljanna wa tasqal hauza kuma tare da fatan ka sha daga tafkin nan manzo sallallahu alaihi wasallam bis zujaji da wannan kofin kai yaya kofin yake na karo din nan yaya yake wajen kyau da haske yawman wata rana kiyama kenan to Allah ka shahid da mu daga tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam watan jumin munaqashatul hisabi kuma ina maka wannan nasihan ne fa da fatan ka tsira daga menene daga minam dare da zurfafa wani hisabi domin ai mannuqisha kai la hawla la quwwata illa billah duk wanda aka zurfafa mishi wajen hisabi kai Allah kuma hasibuna hisaban yusira yawa domin ka tsira daga zurfafa wannan hisabi bibulgati faizin da irin riban nan ko guzuri na faizin mai rabo da ka faza ya fuzu ko fa fuza fuzan azuma wasururin da farin ciki najin kuma kana mai tsira kana mai samun tsirarin tashi alkiyama to Allah ka tsira tadda mu harful ha'i alayka bi dhalli nafsika an hawaha fa innan nafsa adha min silahi bi islahil muamalatil baraya fama shay'un alatta minal salahi تأهب للمنية حين تغدو وسهم الموت أن wa sahamul maut anfadhu min rimahi, haka ne fa wallahi kwa Allah sai dai lokaci iyaka bai zo ba amma dai kibiyan nan tana harba mutuwa tana harba kibiyan nan shikenan sai dai in karkin rayuwa bai zo ba wala ta gafal anit tauhid wa abud ka annaka la ta'ish ila rawahi fakam min ra'ihim fina sahihan yula'ibu fi thiyab ma al mizahi wayanwa an ya'isha ila al mashibi na'atkunu atuhu qabla as sabahi fabahir bil inabati qabla mautin waharwi bil bir ruju'i ila as sifahi akane ko wajahid fi irtifa'i kama fatat ma fatakata ala ma fika min udhmil junahi wa laysa akhur razanati man tajafa wa man kana wa man kana nam wa la man kana yalhu bil bil malahi wa la mugrin ila subulid dalali walakin man tashammara lil falahi shine fa abokin tafiya hai wannan lokacin da muka yi saukar litafin nan akwai ko da ke dan biyar ne a can aucan malam ana yin wakan nan malam aka yi gani ina yi wakan ne aka kizin ka bara malam kai na tashi ana saran mai litafin malam ya gaskiya yayi abin nan lallai shine kitabun fishi ash-sha'run tajalli anil kalimi muka fadi kullarin to alayka bi dhi nafsika alayka bimaana ilzam jaru majrur fi mahalli nasbi igra'i ne zabararwa ne da kodaitarwa alayka bi dhi nafsika dhal bimaana man'i nafsika ina zabarantar da kai ka hana kanka an hawa ha gabarin san zuciyanta duk abin da ranka take so to ina zabarantar da kai ka hana ta kakka bata fa innan nafsa domin kaga ita rai adaha ita ce mafi musiba min silahin fiye da makami wato musibar rai in ka bi ta yanda zata halakar da kai ya bi yanda makami zai halakar da kai wasa'atu adaha wa amar to taya za a yi ka hana kanka da ka sarranta shine bi islahin mu'amalati ta hanyar kyautata mu'amala ga wane albaraya duka halittu gabaki da kake tunta mu'amala ga mutane gabaki da domin fa ma shay'un babu wani abu alazza mafi da'i minas salahi fiye da gyara yau ka gyara ka inganta in uridu illa islaha mastata'tu babu wani abu da yafi kyau watan babu wanda yafi babu abin da ya kai nasiha da'i ko kuma gyarawa tsakankanin yan uwa kyakkyawan mu'amala ta ahabul maniyatu kuma kai tattalin mutuwa fa malam kai mutuwa tattali kina ta gudu duk lokacin da ka wayi gari domin in ga maka an baka sani ba wasahamul mauti domin kibiyar mutuwa an fadu ita ce mafi zartuwa min rimaji fiye da mashi duk mashin da za a harba wallahi bai kai kibiyar mutuwa sai ti ba wani ke ce nablahal mutawatiri ala saka dalili eh wani mai waka ke cewa wa'adul maniyatu kullama da albika shaybatan eh asfara ha kuma wani bakin ba jalis kamar ma nablahal mutawatiri wallahi ni dai kawai na duba da kyau sai na hango cewa na gano cewa ita mutuwa fa kullun tana dangane ga dan furfura to sai ta saka gaba kawai ta rinka take ta dukka chul eh mana tuntuna harbawa suna tsallake ka wannan yi dama wannan yi hagu wannan kuma sai gaban ka wata rani sai a waye gari chul Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid-dunya wal akhirah wala taghfal an at-tauhidi kakka gafalu ka bakka din tauhidi wallahi tauhidi shine abu na farko duk annabin da Allah ya aiko tauhidi ke fara da shi kadaita Allah wa abud kuma sannan ka ina maka ne sai ka bauta ma ubangijinka ka annaka la ta'ishu ila rawahi kaman ba za ka rayu zuwa marici ba to kun gani ga tagudu afwan to bari dai mu ci gaba ka ci gaba da bautin ubangijinka kaman ba za ka rayu zuwa ga marici ba rawahi shine marici
fa kam min ra'ihin, wannan kam khabariya ce ba istifhamiya ba, fa kam min ra'ihin haka ne ko, fina sahihan da yawa, fa kam min ra'ihin akwai da yawa daga cikin mu waɗanda ra'ihin suka kai marici sahihan suna masu lafiya, yula'ibu kuma aka su zaka ka an same ki zaka ka same shi yana wasa da mutane, wato ana wasa da shi fi thiyabi cikin tufafinsa, ma'al mizahi tare da ba'a, haka ne ko mira eh shi shi mustil dai tare da ba'a ko kuma sakin zuciya mara eh tare da nishadi tare da ba'a tare da sakin fuska, wayanha wayan wi an yi ishi ilal mashibi, wannan kuma yana tafata a ce har ya rayu zuwa ga lokacin da zai furfura, amma kuma kafin ya kai furfuran na'atu na'atuku, na'atu jam'in na'i ko, yawwa masu kukan mutuwa, so masu shelan mutuwa sai su shelantar da cewa ai wane ya rasu kabla sabahi gabanin safiya, wane ya rasu shekarun jiya ko jiya ne wani ke ji, wani ya zo yayin interview na promotion, gina yin interview na akan hanyar koma gida, kaga ana ta murna ya yanzu za a samu promotion dan abun kara shefanin tukunya zai karu, ashe malam yayi promo yayi jarbayin promotion ne nan zuwa lahira, wallahi ina kan hanya wani dan giya Allah ya dauki ran shi suka hatsari shikenan, hai amin Allah ya tsaka kalkin mu ya Allah. To da yawa za ka ga mutum ya kai marece kuma ana tafira ana taba'a da shi gashi cikin tufafinsa lafiya lau, kuma ina ta fatan ya kai lokacin sufa gaba kafin safiya kawai sai ka ji an shiryar da cewa ya rasu, dan haka fa badir bil inabati ya kai dan uwa kai gaggawan koma zuwa gani zuwa ga Allah, wa anibu ila rabbikum ko qabla mautin ka gabanin mutuwa, wa harri kai gaggawa bil ruju'i da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala anis safahi tare da bar mene na'am safahi wauta wauta gabanin wauta harri akwai fushi akwai bacin alqurani labarin an mutana al-mulut suratu hudun wajahu kamuhu yahra'una ilayhi wa min qabl kanu yahra'una ilayhi, akwai wata kokalmin irin wannan daga wannan maddan kuwa cikin qurani eh abanda muhtaina wajahi wacce nan kalma ce da mun kuma kaman fardini shi ma wannan ko, to Allah ka sa mu dace, to kai gaggawa ka koma zuwa ga ubangijinka ka bar wauta, wajahid firtifaika ma fatakta wajahid kai kokari wajen gyara ma fatakta abinda ka daidaita shi, firtikaika wajen hawanka alama fika didda abinda ke tare da kai ai ma ama fika ma ama alaika didda abinda ke tare da kai min uzmil junahi na girman laifuka walaysa akhur rizanati mantajafa tajafa ne ko, to ka sani mantajafa duk wanda ya nisantu gabarin biyayya ga Allah laysa akhur rizanati fa shi ba abokin tafiya bane ko kuma ba mai kwakwalwa ne bai fahimta ba, arzana bi ma'ana as-sakinati ba na tsitsi bane, wala man kana yalhu bil malahi haka nan kuma ba abokin tafiya bane man kana yalhu duk wanda ya kasance yana wargi yana wasa alhakumu takathur wayulhihimul amalu fa sawfa ya'malun ko ya'lamun ko bil malahi da mene da kayan kada kade ko kuma wargi wala mugrin haka nan ba abokin tafiya bane wanda aka rude shi mai ruduwa ila subulid dalali zuwa ga tafarko ka na bata, walakin ka sani abokin tafiya shine man tashammara shine wanda ya mene shine wanda ya daura damara lil falahi domin samun nasara a wajen ubangiji Allah, to Allah gafarta mana Allah ya kyauta da kalken mu mun Allah ya kai mu gaba sai mu tashi harful kha'iko na harri yi gaggawa wajahu kamu huyu hura'una ilayhi sai ga mutanen sun zo suna gaggawa an yi bakin samari suna ta gaggawa Allah shi gare mu haraji kudi da za a sama na revenue na saka da dali. Wa alaikum salam mutalla. To na'am. Shine ai gaggawa. Musri'ina masu gaggawa. Yi mana wajahu kamu yuhrawuna ilaihi. So sai kuwa hara'a. Yayin ai asra'a. Insha Allah ta'ala. Ai watan wata abin da nake dun na fada shekarun jiya. Kai ba da kake kokarin sanin Qur'ani, alraman Qur'ani, kai da kake kokarin sanin Qur'ani da hadisi, kai ne bai cancanci duka koyi luga. Sosai, sai dai mai makan mu saiti, mu koyi lugan domin sanin Qur'ani da hadisi, fahimtar Qur'ani da hadisi amma bisa ga fahimtar magabata. Yawa shine kitabun sitin zan yi makan mu. Da kuma ikhlasi. Na'am malam. Na'am. Sajiyatun eh. Sajiyatun tilka eh ita ce dabi'a ba insha Allah ta'ala na malam to bari mu abin subhanakallah bi dika shada lalalanta sakai kati. Thank you.